kuna ji yau na rantse da Allah yau na gankala waye ya san gidan su ne wadan Allah na ga tana masa mari ko unkula ba ta bleaching yarinyar ta yi kala jikinta fresh kamar ruwa a bulbula ta samu kula like tuwo a malmala kallo daya na ga asken fitila sai na kula ki ko zan shiga matsala zan yi roko in yi sallah lafula in ganki ko abota ne mu kula na ce ina son ki ar wasu sun kula baki na da soyayya zo ki jagula mu shiga kasuwa mu je ki sai hula in kika ce kina so na la ila zan samu rafi ne kawai na sumbula zan cire riga a gari na wulwula zan iya dungure akan ki ba hula wallahi babe ga sore yinki